Assalamu ala rasulullahi wa muna godiya ga Allah subhanahu wataala da ya hada mu wannan rana ta Juma'a domin ci gaba da katin littafin mu na Shadibiya, wanda darasin da zamu yi a yau insha Allah ta'ala shine darasi na 6. Idan ba a manta ba, muna zano limamai, mun fara zano limaman kira'an nan guda 7, wanda mun yi limami na farko Nafi'u, limami na biyu Ibn Kathir, limami na uku Abu Amr, sannan kuma limami na hudu shine Ibn Amir ko, sannan muka zo Kufa wanda ita kunshi mutane uku, mun ambaci Asim wanda shine shugaba. To sannan za mu tsallaka limami na 6 shine Imam Hamza. To sai yake cewa wa Hamzatu ma azkahu min mutawarrin imaman saburan lil Qur'ani murattila. Sai ce to shikenan, haka ne yace. To yace fa amma Abubakarin, yace to amma shi Abubakar, ma'ana kun ga Abubakar alkunya ce. Sai yace wa Asim nismuhu, kuma Asim shine sunansa, Asim ibn Abin Najud al-Kufi. To kenan shine lamba ta farko a cikin waɗannan mutane guda uku na Kufa. Shi Asim yana daga cikin malaman da su ma sun hada fannoni da lugha da Qur'ani da hadisi, duk da cewa suna ba a fashi a wajen hadisi, suna cewa yana da rauni. To amma a Qur'ani ba wanda ya sayar da rashi. To sai ce fa shu'ba turawihi, to shu'ba shine rawinsa, al-mubarrizu, wanda yake faka a karanahu, ya birbishi abokansa, shine al-mubarriz, wato wanda ya fice ya daukaka, afdala, wanda shine afdalu min ghairihi. Sai yace to nan da yake cewa fa shu'ba turawihi, shi shu'ba kaman yanda malamai suka ce akwai shu'ba, wanda kuma duk sun sifantu da ainihin ilmul qira'at. To sai yaso ya bayyana maka wanne ake nufi, sai yace wa dhaka ibn ayyash, wantanan ka shi shu'ba dinnan shine ibn ayyash, shi kada yake da wannan lakabin. Kenan duk wani shu'ba da ba ibn ayyash ba shi ake magana ba. Yana daga cikin mutane masu lizimta karatun Qur'ani. Ina jin kila wanda zai iya tunawa, yana kan gadonsa na ajali, yarsa take kuka, take cewa me kike wa kuka, ki kwanta da hankalinki, babanki dan aljanna ne insha Allah. Sai ya nuna wurin zamansa, yace kin ga wancan wurin zaman, na yi sauka ta kai 40,000 a wannan wurin, 40,000 ta Qur'ani. Ba ne mutum kaga wannan ya zaka sai akramakum Allah, wallahi dole mu raina kanmu a wannan fage. Allah ka samu dace. Yace Abubakar ar-Ridha, wato shi shuban nan al-Kunyah shine Abubakar ar-Ridha, ma'ana kaman a ce al-Mardi, wannan mubalaga ce, aka kawo masdari, kaman ka ce maimakon ka ce rajulun adil sai ka ce rajulun adil, kaga al-adlu adalci ne, masdari ne, kaga mubalaga ce wato ta adalcin sa. To kawai sai aka ce ar-Ridha, wato kaman shine yardan ma gabaki daya, maimakon al-Mardi. Sai ya ce wa Hafsun, daga cikin almajiransa akwai Hafs, wa bil itqani kana mufaddala, shi saboda itqani ya zama abun fifitawa. Wasu wanda suka bayyace tsakaninsu suka ce shi Hafsu shi fi kowa itqani akan qira'an Asim, ya fi shu'ba, duk da shu'ba ya fice ba kashi jefarwa ba ne, to amma kuma indai kana maganin qira'an Asim, to kawai Hafsa shine kankat akan sanin qira'an Asim. to shi yasa ake cewa ubul itiqani kana mufaddala. To sai limami na ba kowane fanni mutum yake itiqani ba, yanzu duba al-Imam Suyuti, wani fanni ne Imam Suyuti bai da rubutu, amma yana cewa kalmar ba ilimin da yake ba shi wani irin hisabi, da an zo maganar hisabi sai ji kamar an dora masa wani dutse aka, kuma ba wai bai da abin nan masani a ka'a, ma'ana da irin gejin da ya kamata a ce ya kai kamar sauran malamai da yake ba. Ko wani ilimi ne za a ce mutum ya fice a kai ba, kuma shi kenan an ce mutum da'ifi ne a hadisi, to kuma shi ke da za a ce da'ifi ne a ko'ina. Wallahi wato ni abinda nake kalla, wato akwai abinda wasa suke cewa abinda mutum ya san bai da shi ko ba zai samu ba to zai kushe shi. An ce to kira nafin wa iyata wanda ya iya kira nafin ba su da yawa da sanin lasu ai sai ne a hankali wallahi ne abinda nake fahimta Hafsun nan tafi kowace riwaya sauki, tafi ko ita gaje rokuka ce mai saukin hawa. Yawwa wannan ne kawai a gona shine dalili. To sannan mafi yawan in ka kalli riwayan Hafsu mafi yawan ta tafi dacewa da qawaidul arabiyya, tafi da sai da qa'idodin larabci. Akwai gabobi da za ka gani a wa'ansu qira'o'i in ba ka kalli taujihin ba to sai ka ce me yasa akai abin nan. Misali faqalu ya laitana nuraddu wala nukadhibu bi ayati rabbina wa nakunu, an kawo laita kaga sai ka ga to ya kai haka. To irin wannan duk dai da sauransu kawai dai a takaice ita Hafsu ita ce abun. Yanzu in ka kalli Madina nan Imamu Nafi'i ya rayu, to yanzu me yasa babu riwayan Qalun ko ta wurshi a Madina? Dalilin shi ne Ibn Abdul Wahhab wanda shi ya yi tajdidin addini a mamlaka gabaki daya, karatun Hafsu yake kuma ba hanbali ne, kaga shi yasa ba maganan malikiya a Saudiya, ba maganan wurshi ko Hafsu. Domin in kun kalla duk inda basaraki yake, duk inda sarki yake, to yana da wani karfi da fawa a wajen kaga bi'a ta bi abin da yake ra'ayi. Misali zan kawo muku guda biyu, ku zo ku yanke wannan kalmar tunda ba karatu ba ce. Yanzu idan ka kalli tuma azkahu, sannan akwai Imamu Hamza wanda yake ta ma azkahu, ma'ana me ya kai tsarkinsa, min mutawarri'in, mutum mai tsantseni, mutum mai gudun duniya. Bil munasaba muna da alwara'u muna da az-zuhudu, bai bace tsakanin su alwara'u da az-zuhudu. Wannan magana ce ta bayan fage ba, amma dai dalibin ilimi ko me na garuwa a cikin madarajis salikin naga Ibn Qayyim yake ta ya ji an tambaye Ibn Taymiyyah me ba mace tsakanin alwara'u da az-zuhudu, sai ya ce az-zuhudu huwa tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Wannan shine az-zuhud, tarku ma la yanfa'u fil akhirah. amma wal wara'u tarku ma yukhafu dararuhu fil akhirah. Kar kenan wanne ne ablag az-zuhud, az-zuhud shi yasa dukkan zahidi mutawarri ne, ba duka mutawarri ne yake zama zahidi ba. Shi zuhud shine barin abin da bashi da amfani a lahira, ba wai abin da za a caje ka ba, amma dai kawai zai amfane ka ba, shi yasa ba za a yi shi ba. To shi ko wara'i gudun abin da zai cutar a lahira. Wannan dai kawai min babu fa'ida kawai. Yace imaman saburan, wato halin kasancewarsa shugaba ne mai haƙuri, lil qur'ani murattila, wanda yake mai kyautata karatun alqur'ani. Mun yi bayani na Imam Hamza a baya da irin gudun duniya tsatsayinin sa. Sai yace rawa khalafun anhu wa khalladun allabi rawahu sulaimun mutqanan wa muhassala. Yace rawa khalafun anhu, Imam Khalaf ya rawaito daga Hamza, wa Khallad shi ma Khallad ya rawaito daga Hamza. Me suka rawaito? Sai yace allazi rawahu Sulaimun, abun nan da Sulaiman ya rawaito. To wannan gabar malaman mu sai suke cewa Imam Shatibi kaman akwai dan iskali a wannan baitin, wanda wani zai dauka cewa da Khallad, da Khalaf, da Sulaim duka almajiran Hamza ne. Ma'ana kaman a ce abun nan da Sulaiman ya rawaito daga Hamza su ma sun rawaito, wanda ba haka ake nufi ba. A'a, su biyun da Khallad da Khalaf sun rawaito daga Sulaim abin da ya koyo daga Hamza, kenan shine wasuɗa tsakanin su. In ba da wani tafsiri ba sai ka dauka cewa daga shi ma karin ne daga cikin akaran nasu. Ma'ana kaman a ce abin nan da wani ya koyo gun malamin sa, to su wani ma sun koyo, ma'ana kaman duk malamin su daya, wanda shi kuma haka yake nufi ba. Yace mutqanan, abin ingantawa, wa muhassalan, abin tabbatarwa. Sai yace wa amma aliyun fal kisayu na'atuhu, shi ali sifarsa shine kisa'i, lima kana fil ihram fihi tasarbala, saboda lullubar da yayi a cikin wannan mayafi a lokacin ihrami. Wannan shine abinda Abu Amr Dani ya tabbatar a cikin tafsirinsa at-Taysir. To amma Abu Shama yana cewa akwai maganganun malamai, me yasa ake rashin al-kisa'i? Shi abinda Abu Amr Dani yake cewa, an tambaye shi ake cewa lima za duqibta bil kisa'i, yace li anni aharamtu fihi, ko tasarbaltu fihi, saboda na lulluba da shi. Wannan shi da abin da Abu Umar Dani an bata cikin kitabun Taysir. To amma shi Abu Shama yana cewa akwai fuskoki. A wata fadar aka ce saboda lokacin da yake dan matashi yana sana'a ta sayar da mayafai, sana'ar su kenan, ya saro mayafai daga waje kaza je sayar waje kaza, tunda dama za ka ga sana'ar suke. A wani kaunin, tunda kun san shi kisa yayi karatu a wajen Hamza, to mutum ne wanda yake mai kawaici, wala'alla wasu ya riga duk wasu in yi sai ya lulluɓa cikin mayafinsa sai ya shiru. To sai Hamza da kansa sai ya ce ku turo sahibul kisa, turo mai mayafin nan ya zo ya karatu. To shi yasa ake ce masa al-kisa'i. To wani sa daga cikin abubuwan da Abu Shama ya ambata, wallahu alam. Sai ke cewa rawa laythum anhu, wato laythun qari'ai ya rawaito daga shi Imam al-Kisa'i, Abu al-Harith, wanda al-kunya shi ne Abu al-Harith ar-Ridha, shi ma wannan mubalaga ce, ma'ana al-Mardi. Sai ya ce wa Hafsun, shi ma Hafsu ya rawaito daga gare shi, huwa duriyu, kuma Hafsun nan shine duri, wa fi dhikri qara khalada, ma ya riga ya gabata wajen ambato. Ma'ana kenan shi yana da riwaya biyu daga Abu Amr da kuma al-Imam al-Kisa'i. Sai ya ce Abu Amrihim, yace Abu Amrin qari'ai, Walihasubi ibn Amir, da kuma Alihasubi ibn Amir, a sun ambace fuska biyu a wajen sai musu Alihasubi. Wasu suka ce Alihasub sunan kakansa ne, to saboda yayi fice sai ake danganta shi. Wasu suka ce shi Alihasub suna ne na kabila Yamaniya, to saboda haka shi asali mutumin Yaman ne, kuma sunan kabilar sa ce, shi yasa ake ta Alihasubi. Shine ibn Amir. Sai ce sarihun, to kun ga mutum biyu ambata, yace Abu Amrihim walaysa bi ibn Amir, sai ce sarihun, bai ce sarihani ba, me yasa bai ce sariha ne ba, ko dai ka ce saboda abin da yazo ala wazni fa'il ana amfani da shi akan mufradi da jam'i kaman wal malaikatu ba'da zalika zahir, ko ba a ce zahiruna ba, malaika jam'i ne, ko kuma a'a shi wannan zahir din khabar ne na mubtada na farko. Dadda cewa kun san akwai wannan sabani, shin shi khabarin mubtada na farko koko na biyu? Wasu ci a'a na biyu ne dan ya nuna maka labarin wato na farko. Akwai inda yake cewa, wannan shari ke cewa wa man kana amsa bil madinati rahluhu fa inni wa qayyarun biha lagaribu, kaga fa inni wa qayyarun biha bai ce lagariba ne ba, kinan takabirin baitin fa inni biha lagaribun wa qayyarun kalalika, to sai ce fa inni wa qayyarun biha lagaribu, to saboda haka kaga sai ce sarihun bai ce sariha ne ba. To me yake nufi da sarih anan? Shine abin da muka ambata a jiya, yace da Abu Amr wanda yake shine da kuma Ibn Amir sarihun sune tsantsan Larabawa, sune tsantsan Larabawa. Wasu suka ce a abinda yake nufi tsantsar yaya, domin kun karshen baitin sai yake cewa wa baqihim aqabihil wala, sauran su me yasa bai ce a hafa bihim ba, domin albaki kalma ce mufrada. Yawwa, to shi yasa ya ce bihi bai ce bihim ba. Magana ta farko cewa da Abu Amr da Ibn Amir su ne tsantsan Larabawa, amma wanda duk ba su ba to azamanci ya rutsa da su, ma'ana ko ka samu kaka ko baban kaka dole da sai ka samu azumi. Na faɗa mana a jiya shi Abu Amr muttafaqun alaihi, Ibn Amir kaɗan ne suke cewa akwai azamanci a nisbarsa, kaɗan ne. To sai sabani akan Hamza da Ibn Kafir, wasu suna cewa su maka, amma babu sabani cewa a wajen Asim da Nafi'u da Kisa'i cewa akwai azamawa a cikin mangaren kakanninsu. To wannan shi ne raji, wasu suka ce a wai sarihun ana nufin cewa ƴaƴa ne, zalla tsantsan ƴaƴa, wa baqihim sauran wanda ba biyun na ba hatsa bihil wala, bauta ta taba rutsawa da su, ma'ana bauta ta taba kasancewa a wajen ko baban mutum ko kakansa ko baban kakansa ko abin da ya kama da haka. To amma dai magana ta farko ita ce rajiha, ma'ana su kadai ne kuma a bar shi bai kawo shi ba. To amma kuma a'a ai bayani ne na abin nan ne. Kuma in muka duba su a azim din nan, yanzu idan ka kalli mafi yawan wanda suka yi da fitabar ilimi ba Larabawa ba ne, kalli littattafan luga, kalli littattafan hadisi, kalli na fiqihu, duk mafi yawa zaka ji al-Andalusi al-Maliki, duk zaka duba su Bukharin nan. Muslim ne zaka ce Balarabe tsantsa, amma Bukhari mutumin Bukhara, duk gasu nan malaman nan da sauransu zaka samu cewa ba abin nan bane. Ina tuna wanda daga cikin magabata sai yake tambaya wane ne babban malamin abin nan hadisi a Makka, aka zana aka zana aka zana, wane ne babban malami a Madina, duk abin nan duk aka faɗi duk ajamawa. Ce kai ajamawa sun tafi da karatu. Eh to eh ba matsala, ko ma menene da shi kenan. To su wannan malaman sai ce lahum turuqun wala, zai dauki ma'ana biyu. Kaga akwai alwala ana nufin arriq, arriq ai bauta, aqa bihi alwala ma'ana bauta ta rutsa da su. Sannan alwala akwai al'ujma, in kaji an ce fulanun min almawali ma'ana min al'azim, wani ne daga cikin azamawa. Mun gane ko? Saboda haka zai dauki kowanne. Kafin mu yi baitin gaba, ba Nasir je mun tafi sai yake tambaya ta, mun yi bayanin karun, amma me yasa shi warsh, me ake nufi da warsh? Mun faɗi sunansa Usman. Warsh malamai sun faɗi maganganu guda biyu, ko dai sun ce saboda daddadin muryarsa akwai tsuntsuwar shana, to sai shi Imamu Nafi da kansa yake ce da shi wash, ma'ana kaga shi muzakkarwar shana kuma tsuntsuwa mace, ma'ana saboda daddadin muryarsa yadda take da daddadin murya ka Allah ya masa daddadin murya. Wasu kace a mutum ne fariƙar farin jikinsa ya kai, to tukui daga cikin sunansa akwai warshi tukui, kaga fari ne, to saboda farin jikinsa sai ake masa lakabi da kaman tukui, to shine abin nan. Sannan manasa da ya tambayi bi suhbatihi madadar rafi'a ta'assala, to nan su biyun ake nufi bi suhbatihi ta hanyar abokantakan nafi'u ta'assala, wannan alif tasniya ne ba idlaq bane ba, yawa suka tara matsayi madaukaki, ma'ana suka samu babban matsayi ta hanyar abokantakan Imamu Nafi. To sai yake cewa lahum turuqun, su wannan malamai da ya ambata na qira'a suna da hanyoyi da ka'idodi, ma'ana wanda zamu karanta nan gaba yanda suke da ka'idodi a cikin usulul qira'a da kuma farshi suwar, to suna da wannan ka'idodin da asalib da su shine turuq, ma'ana mazahib yuhda biha kullu tariq, nan yazo da lafazi biyu ko dai yuhda biha kullu tariq, at-tariq shine at-talib, kaga yuhda mabni lil malami sama fa'iluhu, kullu shine me naibul fa'il, mudaf tariq mudafun ilayhi, to in muka sai haka kenan suna da mazahib na qira'a wanda ake shiryar da kowane dalibin ilimi da zai zo ne ma, to su ake nuna masa, ko kuma yahdi biha kullu, to yahdi din zai dauka ma'ana biyu, kun ga yahdi ya'ti laziman wa mutaaddiyan, yahdi zai zo lazimi ko mutaaddi, ko dai yahdi in mun ce lazimi ne kullu tariq, to duk wani dalibi yana shiryewa ta hanyar wannan, ko kuma yahdi kullu tariqin talibahu, kowane dalibi zai shiryar da almajirinsa ta hanyar wannan sanadin shi wa'annan ka'idodi. Sai yace wala tariqun, babu wani makiri, babu wani dan ta'adda ko kace dan kutse, shine Hausar da ya kamata a ce tariq shine allazi yatruqu gaflatan, kama a ce taraqa tariqun bil layl, to sai yace wala tariqun, babu wani dan kutse yuksha biha, da ake jima wannan hanyar ta zu tsoro dan gane shi mutamahila wanda yake makiri, ma'ana babu wani dan ta'adda da isa ya zo ya canza wannan qira'o'in ya saka wani abu ko ya fita da wani, babu wani, saboda haka komai an riga an haddace. Ku duba yanzu me yasa magabata suke yin waƙe, saboda in ka haddace ilimi, mu ambata a ran da muka fara, to Imam Shatibi ya waƙe at-tamhid a cikin baiti 500, in ka haddace at-tamhid ga baki ɗayan sa, to in ka haddace wannan tafin ka haddace kitabut tafsir wa ziyada, to kaga duk ilimin da aka haddace da za a zo a kunduma littattafan ma a cikin ruwa, wasu za su rubuta shi, shikenan ba wani wanda ya sai canza wani abu. Makiri shine makiri. Sai yace wa hunnal lawati lil muwati nasabtuha manasiba fan safi nisabika mufdila, kun san kaida sake ne kawo maka kalmomi makusata juna ta fuskar lafazi ma'anar su daban. Sai yace wa hunna, ma'ana wa'antan mazahib da ka'idodi da muka ce su wa'antan malaman suna da shi, to hunnal lawati sune wa'anda, kun ga allawati jam'i ne na allati, allati jam'i kuma na allati, kenan zama jam'ul jam, to sai ce wa hunnal lawati sune wa'anda nasabtuha lil mawati, na kafa su ga duk wanda ya mun muwafaka, ma'ana wannan ka'idodin abinda yake so ya ce maka wannan abu abinda ya ambata a cikin shadibiyya, wato kaman wa'ansu ginshikai ne ya zo ya kafa ga duk wanda ya masa muwafaka, to ya zo gare su. sai ne ce wa hunnan lawati, su wannan ka'idar su ne wa'anda lil muwati, ga wanda ya mun muwafaka nasabtuha, na kafa su manasiba a matsayin a'lam, ma'ana abinda kake hangowa daga nesa. Mun gane ko? Sai ce fan sab fi nisabika, ka sha wahala, ka wahalar da kanka a wajen sama ma kanka tushe da asali. Wannan fansab, ka wahalar da kanka daga annasab. La yusibuhum zama'un wala nasabun, shi kuma wannan annasab shine al-asl. Ma'ana kayi kokari ka sama ma kanka yanci da asali, yayin da mutane suke dangantuwa zuwa mutum ya ce ni dan wane ne, ni je ka wane, ka ce to ni kuma ni ne wane, shine eh kai yanzu ba wani, a kai kai ne wani, a zo a ganka gaka. To shi ki ta fansab dan yana nuna maka fakira annan sai kai da gaske, ka wahalar da kanka fi nisabika, a wajen sama ma kanka asali, ma'ana na ilimi. Mufdila halata kaunika atiyan bil fadail, halin kasancewarka mai zuwa da abubuwa mafifita, ma'ana kada ka yadda da koma bayan abubuwa. To a kyale wa ana za, to bayan Allah ko ta da kisa
kuma mu ci gaba daga nan
ta
kamar rumus din nan
eh
da aje kowa ya samu daga ya ya haddace su, tunda ko ba komai dai an fadi sunan,
wallahi na faɗa mana na maimaita ba su nake ta mu rage makan mu aiki. Wato abinda zai maka sauki formular da zaka bi, ka fara haddace limaman da rawaye, kaga Madina zaka fara, Nafi'u qarun warsh, kaga ma da Madina, ma'ana qari da rawayansa, Makka Ibn Kathir bazzi qumbul, kaga ma Basra Abu Amr Susi da Duri, kagama Sham Ibn Amir Hisham Ibn Zakwan, kagama. To haka yanzu ka samu limamai hudu, Nafi'u Ibn Kathir Abu Amr Ibn Amir, to tsallako kuma Kufa, Asim Shu'ba Habs, sai Hamza Khalaf Khallat, Kisa'i Abul Harith da kuma Habs, kaga dama shi maimaitawa ne. To idan ka haddace su, to sai kaga wannan rumuz abaj da haz hutti su, kuma sai ka jero su a bisa wannan sunayen, wallahi sai ka ji cewa abin cikin sauki. Amma in baka haddace limaman nan ba, to gaskiya kana da aiki, saboda duk abin da zamu zo mu gina akan su ne zamu dinga ginawa. Yanzu zai zo ya fada mana ja'altu abadan ala kulli qari'in, dan Allah manzo mai awwala awwala wa ba'da dhikr har bi usmi rijalu wa madatan qabi, duk wannan abubuwa sai ka haddace zan su yi amfana ka. To dan Allah mu yi kokari kafin rana ita yau satin nan da zai zo, dan Allah mu yi kokari mu haddace su. Wato bayan Allah ina fada mana, wallahi in ma baka bata lokaci akan abu mai amfani ba za ka yi abu mara amfani. Ni wallahi nikan yi mamakin mutum mai hankali da ya san ciwon kansa, kuma ya san abu kaza mai amfani wa sarere da shi. Saboda haka in dai mun yi da zamu kira'a, wallahi sai mun haddace wannan sunayen, sai mun haddace rumus din nan. Ana faɗa kawai ka riga ka san wani ya riga ya faɗi muka ce gwagwalo.
Na insirafi.
Eh.
Na maka masaki mai za a zama gwagwalo.
Ai da ma yanzu dai sunayen dai ka fara rike sunansu, ka fara rike limaman nan. An ce Madina wane ne, kawai ka san wane da wane, Makka wane da wane, Basra wane da wane, Sham, to yanzu na riga, to sai kuma ramzin da yake nuna kowa a cikin su. Wallahi abu ne wanda na tabbata kwana biyu uku, matsalan da karatu na certificate ne, kowa ya tabbatar sai ya ci certificate din sai fito, wallahi din nan kowa zai haddace. A bari sai mun zo rana ita yau. Yawwa a insha Allah. Na Malam Mahmud. Malam Mahmud kai ka dauka mana alƙawarin. ma nasir na mallam mallam Muhammad da mai dora nauyin kanka a sunaye zai rubuta sunaye zai rubuta na wanda suke sha'awar kawo hadda wallahi abubuwan nan ne dai ina ta maimaita mana dama ce Allah ya bamu wallahi dama wani lokaci zai ga ta zo ta tsaye eh to ni abin nake so in ce idan ma ba mu iya haddace wani abu ba kaga daga fa'ammal karimu sirri zuwa ƙarshen bayanin limami na ƙarshe imamu kisa